الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شدا غوتن جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 10 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya. Kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha, Allah ya kara mata yadda, da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatun littafin Hikmatun min at-Tarikh. Littafi ne wallafa Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 32 a cikin wannan littafi mai albarka. Muna nan dai wato akan gabar tattaunawa tsakanin abubuwan da suka faru na fitintunu lokacin wato sahabbai, musamman lokacin Sayyidina Ali radiyallahu an bayan kashe Sayyidina Uthman, abinda ya faru tsakanin su da wasu daga cikin sahabbai. To mun tattauna kusan kimanin darasi biyu ko uku duk a cikin wannan gaba muke, inda an samu yaƙin Jamal, yaƙin Siffin da kuma Nahrawan. To mun karanta suwaye suka halarci ko kuma suka wato shiga wannan yaƙi ko cikin waɗannan yaƙoƙin, ko dai Jamal ko Siffin. Mun karanta sahabbai da yawa da sun shiga ciki, imma dai suna ɓangaren Sayyidina Ali ko kuma suna ɓangaren Sayyidina Muawiya, wanda kuma a lokaci guda akwai waɗanda su suka koma gefe ba su shiga ba, don haka ba sa goyon bayan kowane ɓangare cikin ɓangarorin nan guda biyu, wanda su ma suna da yawa. Akwai manyan sahabbai irin su Sa'ad bin Abi Waqqas, irin su Abdullahi dan Umar, irin su Sa'id bin Zaid, irin su Muhammad bin Maslama, irin su Usama bin Zaid, Abu Huraira, Zaid bin Thabit, Imran bin Hussein, Anas bin Malik, Abu Bakar Tathaqafi, Al-Ahnaf bin Qais, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Mas'ud Al-Ansari, Al-Walid bin Uqba, Sa'id bin Al-As, Abdullah bin Amir, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Barzat Al-Aslami, Uhban bin Saifi, Salamat bin Al-Aqwa, da dai da yawa cikin sahabbai duk ba su shiga waɗannan rigingimu da suka faru ba tsakanin Sayyidina Ali da Sayyidina Muawiya a yaƙin Jamal ko kuma ainihin wato yaƙin Siffin. To sannan mun tattauna game da kissatu Hakim. Bayan wannan yaƙi na Siffin, wato yaƙi ƙarshe dai an karkashe da yawa daga cikin ainihin wato wasu cikin sahabbai. To sai kuma aka nemi dai a zo a samu sasanci, ma'ana a samu sulhu tsakanin ɓangarorin guda biyu, inda ɓangaren Sayyidina Ali ya ba da Abu Musa Al-Ash'ari ya wakilci ɓangarensa, shi kuma ɓangaren Muawiya ya ba da Amr bin Al-As. Wanda mun karanta wata kissa ta ƙarya wadda ba ta da inganci ta fuskar isnadi, wato kissar Abi Mikhnaf Lut bin Yahya, inda mun ji inda aka samu ainihin wato karerai na cewa lokacin da aka zo duk su waɗannan sai Abu Musa al-Ash'ari Amr ibn al-As sun hada akan kawai waɗannan mutane guda biyu su ne duk suka kawo wannan fitina da kawai a cire su a cire sayyidina Ali a cire sayyidina Muawiya wai akan haka suka hadu a waccan kissa ta ƙarya kuma har shi Abu Musa al-Ash'ari ya hau kan munbari ya ainihin wato shelanta cewa shi a matsayinsa na wanda yake wakiltar sayyidina Ali ya yadda sayyidina Ali a sauke shi so saboda haka shi kuma Amr ibn al-As wai da ya hau a kissar sai ya yaudari Abu Musa al-Ash'ari shi kuma da ya hau maimakon ya ce shi ma ya sauke Muawiya sai ya ki wanda wannan ya fusata Abu Musa al-Ash'ari dai kamar yadda duk mun karanta cewa wannan ruwaya ce wanda bata inganta ba ruwaya da ta inganta shine lalle an samu haduwa tsakanin Abu Musa al-Ash'ari da Amr ibn al-As inda Abu Musa al-Ash'ari ya fadi cancantar sayyidina Ali matsayinsa na khalifa da kuma dacewar wato dakatar da wannan yaki kuma suka hada akan cewa lalle babu wanda yafi dacewa ya zama khalifa a lokacin kuma amara masa baya a daina wannan yakin irin sayyidina Ali da aka suka hadu akan cewa babu yaki sannan sayyidina Ali ya ci gaba da zama a Kufa shi kuma sayyidina Muawiya wato a matsayinsa na khalifa shi kuma sayyidina Muawiya ya ci gaba da zama a ainihin wato ina Sham a matsayinsa na gwamna a can wannan shine kusan karshen abin da aka ya faru to bayan an samu wannan shine ya kawo karshen yakin Siffin to bayan yakin Siffin sayyidina Ali kuma ya dawo sai ya sake cin karo da wata fitina kuma fitinar ainihin wato khawarijawa wanda su kuma suka fito da sabuwar tsirfa da sabuwar fitina cewa su wannan sulhun da aka yi ba su amince da shi ba sannan ma ya za a ce a sa mutane su zama su ne za su yi hukunci inil hukumu illa lillah suka fito da wannan sayyidina Ali su ma ya fuskance su ya kuma ja hankalin su ya tura sayyidina Abdullahi bin Abbas dan ya tattauna da su to wasu Allah ya taimaka sun dawo daga wannan ra'ayi wanda yake gurbatacce mara kyau wasu kuma ainihin wato ba su dawo kan wannan ra'ayin ba wanda a ƙarshe su sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ainihin wato yaka wanda wannan kusan shine da khulasa na abinda muka tattauna a darasin da ya gabata ko to mun tsaya daidai inda yake wa qadija anas suhail bin amr ko to wannan shi kuma wata kissa ce wadda Ubaidillah bin Iyad bin Amr al-Qari ya ruwaito ta na zuwan Abdullah bin Shaddad wajen nana Aisha radiyallahu anha bayan dawo wasa daga Iraki lokacin amma kashe sayyidina Ali sayyidatuna Aisha ta yi wa shi Abdullah bin Shaddad tambayoyi wanda daga cikin tambayoyin ta ce kada ya gaya mata gaskiya kuma yayi alƙawarin zai gaya mata gaskiya to cikin dai abubuwan mun tattauna su da dama to an zo kan gabar dai da shi Abdullahi ibn Shaddad yake ba wa Nana Aisha irin abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da khawarijawa inda muka ji cewa inda yace sayyidina Ali ya gayyato su khawarijawa yace duk wanda zai zo wannan ya halarci wannan zama to ya zamto mahaddacin alqur'ani su kadai aka gayyata tunda su ne suka zo da wata shubha suke so su kawo wani hargitsin sabo to bayan shigowar su kamar yanda muka karanta sayyidina Ali ya sa an kawo masa alqur'ani mai girma ya ajiye a gaban su yake dafa alqur'ani yana cewa ya kai alqur'ani kai wa mutane bayani ya kai alqur'ani ka tattauna da mutane har wasu mutane suka ce ah ya amiral mu'minina me kake tambaya alqur'ani kuma shi wannan abun da kake tambaya tawada ce fa da takadda takadda ce ainihin wato aka rubuta wato tawada ce aka rubuta ta a takadda an bayyana innama huwa midadun fi waraqin ma'ana suna so su nuna masa ya zai alqur'ani ya magana tunda ainihin wato tawada ce aka dauke ta aka rubuta ta a takarda sai dai abun nan da aka rubuta shine alqur'ani to shine wanda aka ruwaito mana muke aiki da shi amma shi ainihin wannan abu ne wanda yake wani ne ya hada tawadar kuma ya samu takarda ya rubuta abin nan da aka su suna ganin ya zai alqur'ani ya magana to sai ya ba su amsa yace wayannan mutanen da kuke kallo alaran mu'min nan mahaddatan alqur'anin nan su ne suka yi mun tawaye suka yi fito na fito da ni suka sanya littafin Allah tsakanina da su wato kharaju alladhina kharaju baini wa bainahum kitabullah shine na sa littafin Allah tsakanina da su to shine sai quoting din wata aya cikin ainihin suratul nisa su tuhumar da khawarija suke dan me yasa zai hukunta mutane akan addinin Allah tunda Abu Musa al-Ash'ari mutun ne Amr ibn al-As mutun ne dan me yasa za a ce su su zo su yanke hukunci kuma hukuncin su da shi aka tafi aka daina yaki me yasa ba za a dauko alqur'ani ya yi hukunci da shi ba to sayyidina Ali sai ya fara yi musu quoting din wata aya cikin suratul nisa sai ya ce ai Allah ta'ala ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha idan an samu wato alaka ta yi tsami an samu rashin jituwa da matsala tsakanin mata da miji kuma sulhu tsakanin su ya gagara Allah ta'ala da kansa yace a aiko wani mai hukunci wani alƙali ta bangaren shi mijin da wani alƙalin ta bangaren ita matar ma'ana a samu wasu su zo su tattauna da su su yanke hukunci in sun yi nufin islahi Allah ta'ala zai musu muwafaka to sai sayyidina Ali ya ce wa khawarijawa yanzu Allah ta'ala ya ce dan kada aure ya lalace dan kada aure ya tabarbare Allah ya hukunta mutane biyu ya ce su zo su yi wannan auren hukunci su kalle shi rabuwar ita tafi ko kuma a sulhunta a cigaba da tafiya to ashe al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jininta bai fi girma ba jininta bai fi alfarma ba sama da alfarmar auren mace guda ɗaya da miji idan har mata da miji kawai kada auren su ya rabu an turo mutum biyu ta bangaren ta an turo alkali ta bangaren sa an turo alkali an ce su zo su yi musu hukunci kaga Allah ne da kansa yace a zo a yi hukunci bai ce a dauko Qur'ani musu hukunci ba hakaman min ahli wa hakaman min ahliha to idan har tsakanin mata da miji ana iya nemo mai hukunci tana su zo su hadu su yi musu sulhu to al'umman manzon Allah sai a kyale jininta ta zuba ita ba ta da alfarmar da za a yi nada wani committee ko a samar da wasu mutane su shigo su yi sulhu yanzu dan an nemo mutum biyu sun zo sun yi sulhu kuma daga sakamakon sulhun nan nasu aka daina zubar da jinin aka kubutar da jinin al'umman manzon Allah daga zuba yanzu an yi laifi can kuma da Allah ya ce ayi hukuncin mata da miji ba yi laifi ba sai nan dan an tsare jinin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka yi laifi kun fahimci fikihun sayyidina Ali wa naqamu alayya yace to fa wannan shine dalilin da yasa suka aibata ni inji sayyidina Ali kuma suka fusata a kaina an katabtu muawiya saboda mun yarjejeniya da ni da muawiya kataba ali ibn abi talib wajen yarjejeniyar saboda wai daga ciki ai can kaga sun ce ka tube rigar da Allah ta'ala ya tufatar da kai wai wannan maganar saboda lokacin da aka zo rubuta yarjejeniya ayya an rubuta cewa wannan ita ce yarjejeniya da sulhun da amirul mu'minin Ali yayi da tare da Muawiya ai a lokacin mun karanta baya sayyidina Muawiya ya ce da ai ban da babu ja da nayi maka mubaya'a shine sai a rubuta khalifa amma tunda ban yi mubaya'a ba sai dai ka rubuta wannan yarjejeniya ce da Ali ibn Abi Talib yayi tsakaninsa da Muawiya ibn Abi Sufyan to dan me yasa sayyidina Ali ya yi da wannan an fahimta dan me yasa Allah ya tufatar da shi riga ta khalifanci ya tube ta ya kiyarda ya tsaya akan shi amirul mu'minin ne da sayyidina Muawiya yace sai an cire kalmar amirul mu'minin a sa Ali ibn Abi Talib kuma ya yarda qala al mu'allif rahimahullah wa qad ja'ana suhayl ibn amr wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Ali ya musu quoting din hadisin sulhu hudaybiya an gane ko sai sayyidina Ali ya ce da su wa qad ja'ana suhayl ibn amr kun manta suhayl ibn amr ya zo mana wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil hudaybiya a hudaybiya hina salaha qaumahu quraishan, lokacin da yazo yayi sulhu yayi maslaha wato qaumahu da mutanansa quraishawa, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yayi sulhu da maslaha tsakaninsa da mutanansa quraishawa, ashe wasulhu khair ko ashe sulhu alkhairi ne. Tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam kasantuwar sa manzon Allah ya rubuta hadha ma salaha muhammadur rasulullah, suka ce sai dai hadha ma salaha muhammad bin abdullah, kun fahimta? Fa kataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farko sai manzon Allah ya sa aka rubuta bismillahir rahmanir rahim, fa qala suhayl, nan take shi wakilin quraishawa sai ya ce لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم يعني بان يدك ربوت بسم الله الرحمن الرحيم با. فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم كيف نكتب يا كيف سوم ربوتا. فقال سي اكتب بسمك اللهم ني مربر شندنا سي ديك ربوت بسمك اللهم موشي مكساني بمسانونا الرحمن الرحيم با. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai rubutu, ana ganin an ce lokacin ma sayyidina Ali ne mai rubutun, aka ce goge, aka yi ta tabur za ya ce su in ba su yadda Ar-Rahmanir Rahim a sunan Allah bane mu mun yadda, annabi ya ce goge. Na fata gani. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kaga tun ana aka fara ta tabur za kenan, an sa bismillahir rahmanir rahim, wakilin quraisha yace sai dai a sa bismika allahumma, kuma aka goge bismillahir rahmanir rahim dan aka maida bismika allahumma. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa mai rubutu faktub muhammadur rasulullah, ka rubuta muhammadu manzan Allah, hadha ma salaha muhammadur rasulullah quraishan, wannan ita ce takaddar yarjejeniyar da annabi muhammadu manzan Allah yayi tsakanin sa da quraishawa. فقال نما وكيل قريشاوى سهيل بن عمرو يقوم تشوا لو اعلم انك رسول الله ايني دا نا سان كاي منزان الله ني لم اخالفك دا بان سابا مكا با ام بهمتا يا ذا روبوتا يتي اه كاي سي دا كا روبوتا محمد بن عبد الله مو شي مكا ساني با مو سان وني منزان الله فكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا. Annabi yace a rubuta wannan ita ce takaddar da Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam yayi maslaha yayi yarjejeniya da Quraishawa. To sayyidina Ali kaga ya samu wata ashe yana da me yana da wata sunna akan haka. Yaqulu Allah ta'ala, sai sake tunda su mahaddata alqur'ani ne, sai dai a kawo fa bi ayi hadisin ba da huyuminuna ne, su ba su yadda a kawo hadisi ko kaza da ya kawo wannan kisar. Yaqulu Allah ta'ala, sai ce ai Allah ta'ala ya faɗa fi kitabi a cikin littafin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira, lalle kyakkyawan koyi ya kasance ga al'umman manzon Allah a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma fa ga duk wanda yake fata yake kaunar Allah da kuma ranar lahira. Yanzu kaga ashe irin abin da nasa aka yi, na cire Amirul Mu'minina, nasa Ali ibn Abi Talib, ashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka ta taɓa faruwa a kansa, da yazo sulhu da Quraishawa yasa Muhammadur Rasulullah, suka ce ba su yadda ba, sai dai a sa Muhammadu bin Abdullah kuma yasa. Yanzu ni ma dan mun zo wannan yarjejeniya dan a samu maslaha, an ce in cire Amirul Mu'minina in sa Ali ibn Abi Talib dan na sa mai laifi na, tun daga aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Fa ba'atha ilaihim, didda haka bayan fa ya tara su ya tara su ya yi musu wannan bayanin, didda haka fa ba'atha ilaihim Ali, fa ba'atha ilaihim Ali ibn Abdullah ibn Abbas. To tunda alqur'ani suke takama da shi, suke ji da shi, suna jin cewa suna da hadda alqur'ani, sun fahimci alqur'ani, to ga turjumanul qur'an shine Abdullah ibn Abbas. Da sayyidina Ali ta yi sai tura musu Abdullah ibn Abbas, yace kaje tun da suna da wata fahimta, sun fahimci littafin Allah ba daidai ba, je ku tattauna da su. Fa kharajtu ma'ahu, to shi ainihin wato Abdullah ibn Shaddad, tunda shine yake ba mu wannan labarin, an gane ko? Abdullah ibn Shaddad, kissar can ne har yanzu yana ba wa na Aisha labarin abin da ya faru ne. kar ku manta ina fata gane to sai Abdullahi bin Shaddad yace da Abdullahi dan Abbas zai tafi wajen Khawarij sai na fita muka tafi tare da shi hatta idza tawassatna mu'askarahum har sai da muka je tsakiyar inda dandazan su yake inda sansanin su yake sai da muka je tsakiyar sansanin su qama ibn al-kawwa akwai wani a cikin su ana kiransa ibn al-kawwa sai ya mike ya khutubu an-nas sai ya tashi yana wa mutane khutuba faqal shi abdullahi ibn kawwa wato ibn kawwa sai ya ce ya hamalat al-qur'an yace ya ku mahaddata al-qur'ani inna hadha wannan da kuke ganin sa abdullahi ibn abbas in ba ku san shi ba ku san shi shine abdullahi dan abbas fa man lam yakun ya'rifuhu wanda bai san shi ba fa ana arifuhu to ina so in sanar da ku shi min kitabilla kuma daga cikin littafin Allah zan sanar da ku waye Abdullahi ibn Abbas ma ya'rifuhu bi irin abinda littafin Allah ya sanar da waye Abdullahi ibn Abbas da shi hadha in ba ku gane wannan Abdullahi dan Abbas din ba wannan bawon Allah mimman nazala fihi yana daga cikin wanda wannan aya ta sauka a kansa yana daga cikin mimman nazala fi wanda aka saukar da aya a kansa wa fi qaumihi da kuma mutanansa yana cikin wanda aka saukar da aya ta dalilin sa ko aka saukar da aya a kansa da mutanansa inda Allah ta'ala ce wa qalu sai suka ce a alihatuna yanzu ababan bautar mu khairun su suka fi alkhairi am huwa ko kuma shi annabi Isa ma darabuhu laka bas buga maka ma darabuhu laka bas buga maka wannan misalin ba a alihatuna khairun amhu yanzu iyayen gijin nan namu gaba daya shin su suka fi alkhairi amhu ko kuma shi Isa shi kadai Allah ta'ala ce ma darabuhu laka bas buga maka wannan misalin ba illa jadalan sai dan san jayayya da musu bal hum ba shakka hum wayannan mutanen qaumun khasimun mutane ne masu san ja'inja mutane ne masu jayayya farudduhu ila sahibi wala tuwadi'uhu kitaballah ibn kawwa sai ce to akan sa aka saukar da wannan aya tana magana ne akan abdullahi dan abbas da mutanansa to dan haka farudduhu ila sahibi da aka wannan littafin Allah fa kuma yadda shi zuwa ga ma'abucin sa wala tuwadi'uhu kitaballah kar ku yi debate da shi akan littafin Allah shine muwada'a wala tuwadi'uhu kitaballah kar ku yi cene na ce da shi kar ku yi muqabala da shi in dai akan littafin Allah ne fa qama khutaba'uhum sai masu huduba a cikin su masu huduba da wa'azuzzuka a cikin su sai suka bike faqalu sai suka ce wallahi mun rantse da Allah lanu wadi annahu kitaballah lalle mu sai mun yi cene na ce da shi sai mun yi muqabala da shi akan littafin Allah fa in jaa bi haqqin na'rifuhu in yazo mana da gaskiyar da muka sani lanattabi'annahu wallahi za mu bi shi wa in jaa bi batilin idan ko yazo mana da sabanin gaskiya lanubakkitannahu bi batili lanubakkitannahu bi batili to lalle za mu kunyata shi bi batilihi da ƙaryarsa fawada'u abdullahi alkitaba thalathata ayyam suka fara tattaunawa da abdullahi bin abbas da alqur'ani tsawon kwana uku sai ce to ya zakai da fadin Allah ta'ala yace to ai fadin Allah ta'ala yana daidai da fadin Allah ta'ala a gurin guri kaza alqur'ani bil qur'an aka dinga tarjuma alqur'ani da alqur'ani tafsirul qur'ani bil qur'an su ce kaza yace to ai kuma wannan kaza ake nufi su dauko wata shubuhar su warware su dauko wani bayanin ya warware su dauko wani yace wannan tafsirin ba daidai kuka fahimta ba ga yanda abun yake faraja minhum arba'atu alafin sai aka samu mutum 4000 daga cikin su sun dawo daga waccan fahimta ta khawarijanci kulluhum ta'ibun dukkanin suka ce sun tuba mutum 4000 kuma ka san da ba an ga mana su 8000 ne to a cikin su an samu rabi 4000 sai suka dawo saboda sun tattauna wajadilhum billati hiya ahsan ba fada in an samu in dai mutum gaskiya yake so ku tattauna da shi an fahimta yawa in kuma ba gaskiya yake nufi ba yana ma tattauna ku tattauna da shi ko dan ku kure shi a gane makaryaci ne ina fata an gane to Abdullahi dan Abbas abin da ya faru kenan aka tattauna mutum 4000 Allah ta'ala ya taimake su sai suka dawo minhum fihim a cikin su 4000 ibnul kawwa akwai shi ibnul kawwa da ya fara ce musu wannan fa qur'ani fa gidansa ne fa in kuna ta kama alqur'ani Abdullahi ibn Abbas din nan fa suka ce su dai sai an tattauna to kuma sai tattauna ta yi fa'ida 4000 suka dawo daga cikin su har da ibnul kawwa hatta adakhalahum ala aliyin al-kufa har ya shigo da su wajen sayyidina ali a kufa ma'ana wayanda suka dawo din suka ce sun tuba sun bar waccan tafiya ta khawarijanci suka dawo cikin al'umman musulmi aka shigo da su wajen khalifa ali ibn abi talib radiyallahu anhu ka koma cikin mustadrak na al-hakim abu abdullah an-naisaburi mujalladi na biyu shafi na 150 fa ba'atha aliyun ila baqiyatihim yanzu akwai ragowa kenan sayyidina ali ibn abi talib sai kuma ya aika wa ragowar fa qala sai yace da su kad kana min amrina wa amrin nas ma qad ra'aytu haqiqa al'amrun mu da al'amarin mutane kun ga yanda yawa kana kamar yanda kuka gani faqifu haythu shi'tu in kun ce akan wannan fahimta za ku tafi ba za ku dawo kan fahimta ta daidai ba kuna ganin akan daidai kuke faqifu haythu shi'tu ku tsaya a inda kuke hatta tajtami'a ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainana wa bainakum har al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hadu tsakanin mu da ku an fahimta ko kuma hatta tajtami'a ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku koma can ku tsaya inda kuke ku bar kan al'umman manzon Allah ya hade kar ku kawo mutane rudu kar ku kawo mutane rabuwar kai tunda kun samu kanku cikin wata fahimta ta kuskure kuma kuna ganin a daidai kuke an tattauna da ku ba ku yadda ba to ku tsaya inda kuke ku ci gaba da bauta Allah a inda kuka fahimta ku bar kan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dunkule guri guda bainana wa bainakum Allah tasfiku daman haraman ka'idar da muka sa tsakaninmu da ku shine kada ku kuskura ku zubar da wani jini na haram jini wanda yake da alfarma kar ku kashe wani shine ma'ana bainana wa bainakum alƙawarin da ke tsakaninmu da ku Allah tasfiku daman kar ku zubda jini haraman jinin da bai halatta a zubar da shi ba daya aw taqabu sabilan ko ku tara hanya a ce mutane sun zuciya kun datse su kun musu ta'addanci ko kun yi musu kaza ko kun yi musu kaza a inda kuke ku ci gaba da bauta Allah inda kuka fahimta amma kar ku kashe wani dan bai da fahimta irin taku kar ku tare wani hanya dan yaki bin ku aw tazlimu dhimma ko ku saba alƙawari fa innakum domin ku sani ku in fa'altum in kuka yi haka kuka saba wannan yarjejeniyar kuka kashe wani ko kuka tara hanya ko kuka saba alƙawarin nan faqad nabadna ilaykumul harba ala sawa'in to zamu jefar muku da yaki a bayyane zamu jeho muku da yaki a bayyane ba boye boye ba zamu jeho yaki zuwa gare ku a bayyane shine ala sawa'in a bayyane nabadna ilaykumul harba za mu jeho muku yaki ala sawa'in a bayyane inna allaha la yuhibbu alkha'inin dan allah baya son mahainta wannan yarjejeniya ce ku je kun da haka kuka fahimta kuma haka ka'ida take kamar yanda muka karanta sharhus sunna na imam al-barbahari duk lokacin da aka samu wani ya fahimci addini da wata irin fahimta to in dai ba zai cutar da kowa ba zai kyale shi ta kayansa an wayar mar da kai an wa'azantar da shi abin nan to shikenan mutanen duk da suka ritawaye to indai tawayen su baya cutar da kowa, su kare suka ware kansu suke ta sabgogin su, ba su hana kowa yi addini ba, ba sa kashe kowa, ba sa tsangwama komai kowa, ba sa cin mutuncin mai mutunci, ba sa taba dukiyar kowa, shikenan sai a kyale su. Ina fatan gane. Faqalat lahu Aisha, wannan din labari ne Abdullahi ibn Shaddad yake ba wa nana Aisha na abin da ya faru tsakanin Sayyidina Ali da Khawarijawa a ina an Harawan. Ana fahimta? To da Abdullahi ibn Shaddad yazo daidai nan a labarin, faqalat lahu Aisha, sai nana Aisha tace da shi, ibn Shaddad, ya kai dan Shaddad, faqad qatalahum, amma tabbas qatalahum ya karkashe su. Sayyidina Ali ya karkashe su, tabbas ya karkashe su. Wallahi ma ba'atha ilaihim hatta qata'u as-sabila, ya kashe su. Abdullahi ibn Shaddad ya ce wa nana Aisha, na rantse da Allah bai aika musu da bataliyar yaki ba har sai da suka fara datsa hanya a zo wucewa, kaga cikin sharadin da aka yi da su, a zo wuce su ce ba za a wuce ba, sai da suka fara datsa hanya, wa safaku dama, sai da suka fara zubda jina ne, suka fara kashe wanda bai da fahimta irin tasu, wastahallu ahlal dhimma, suka fara halatta wato ahlal dhimma, suka fara halatta jinin waɗanda aka yi alƙawari da su cikin kafiran amana. Faqalat, nana Aisha tace da shi, Allah, Allah haka akai, zaka rantse da Allah haka abun ya faru? Qal Abdullahi ibn Shaddad yace, Allahi alladhi la ilaha illa huwa laqad kana, yace na rantse da Ubangijin da babu wanda ya cancanta a bautata masa sai shi, haka ne ya faru. Qalat, nana Aisha tace, fama shay'un balagani an ahli dhimmati yatahaddathunahu yaquluna dhuthudai wa dhuthudai, sai tace ba wani abu da yazo la labari wajena game da ahli dhimma, kafiran amana, yatahaddathunahu, da suke tattaunawa, yaquluna, kai abin da suke cewa dhuthudai, dhuthudai, akwai wani da ake kira dhuthudai, dhuthudai ma'abocin nono. Qal, yace abinda yazo min na labari game da ahli dhimma, suna ta fada, suna ta ce akwai wani dhuthudai, dhuthudai. Qal Abdullahi ibn Shaddad, sai ya ce wa Aisha, laqad ra'aituhu, haqiqa ni naga wannan dhuthudai din, wa qumtu ma aliyin alaihi fil qatla, na tsaya tare da Sayyidina Ali akan wannan dhuthudai din lokacin yana cikin matattu da aka kashe a yakin Nahrawan. Fada annasa, Sayyidina Ali ya kira mutane lokacin da yazo kan bayan an gama yaki, an karkashe na kashewa cikin waɗannan Khawarijawa din, da aka Sayyidina Ali da yazo yana dudduba wayanda aka kashe, sai ya ga dhuthudai, yana ganin wannan dhuthudai din, sai ya kira mutane. Fama akthara man jaa, kin ga yawan waɗanda suka zo kuwa? Yaqulu, yana cewa qad ra'aituhu, kowa in yazo da abin da yake faɗa. Wani ya zo ce, laqad ra'aitu fi masjid bani fulani yusalli, ai wannan mutumin na ganshi a masallacin unguwa kaza yana sallah. Wa ra'aitu fi masjid bani fulani yusalli, na ganshi ni ma a wuri kaza, a unguwar kaza ko kabila kaza yana sallah. Wa lam ya'tu fihi bi thabatin ya'rifu illa zalika, fa lam ya'tu fihi bi thabatin, basu zo da wani labari tabbatacce ba a kansa, ya arifuhu, da za a iya saninsa da shi, illa zalika, sai kowa abin da yake faɗa, na ganshi a guri kaza yana sallah. Kuma dama kamar yadda zamu karanta a can gaba, Khawarija wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, saboda yanda suka iya sallah, in kaga sallar su sai ka rena taka, yanda suka iya karatun alqur'ani, in kaji suna karatu sai ka rena karatun qur'aninka. Amma kuma ga su sun fandare, sun saki hanya. Mafhum? Qalat, nana Aisha tace, fama qawlu aliyin hina qama alayhi, to me Sayyidina Ali ya faɗa lokacin da ya tsaya akan gawar Ibn Thudai, kama yaz'umu ahlul Iraq, kaman yanda mutanen Iraq suke faɗa. Qal Abdullahi ibn Shaddad, sai ya ba nana Aisha amsa, yace sami'tuhu yaqul, yace naji sayyidina ali yana fada lokacin da ya tsaya akan gawar ibnu sulay yana cewa sadaqallahu wa rasulu Allah yayi gaskiya manzon sama yayi gaskiya qalat nana aisha ta saki cewa sami'ta minhu annahu qala ghayra dhalik kaji ya fadu wani abu banda wannan wannan dinna na aisha tana so saboda an kasan lokacin babu hanyoyin tace labari wannan ya zo labarai ne sun zo sun cika gari ai kaza an yi kaza shi yasa take ta kaji tambayoyin da take so take ta tabbatar da tunda shi wannan da shi aka yi ya kuma dawo yanzu daga Iraki shi yasa take so ta ji sahihin labari daga bakin sa game da abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da Khawarij tace banda wannan kalma kaji shi ya faɗi wata kalma qal Abdullahi ibn Shaddad yace Allahumma la yace a ban ji shi ba qalat ajal tace haka ne sadaqallahu wa rasulu tace Allah yayi gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya yarhamullahu aliyan Allah ya ji kan aliyu innahu kana min kalami dama yana cikin irin zancen sa wannan kamar ya riga ya saba zancen sayyidina ali ne in abu ya faru la yara shay'an sayyidina ali baya ganin wani abu ya ujibuhu da zai burge shi ko ya bashi mamaki illa qala face sai kaji ya ce sadaqallahu wa rasuluhu shi yasa kana fadar wannan da ka ƙara wata kalma sai in ce to kila ba magana sa bace ce amma kana fadar haka ya ƙara wani abu kace a to haka da ma yake in abu ya bashi mamaki ko abu ya burge shi ya kayatar da shi kalma sa kenan sadaqallahu wa rasuluhu fa yadhhabu ahli al-iraqi yakdhibuna alai amma mutanen Iraki suka dinga shirga ƙarya akan sayyidina Ali yakdhibuna alaihi suka dinga kitsa zantuttuka na ƙarya akan sa wayaziduna alaihi fil hadith suka dinga yi masa ƙarin gishiri a labarin to kaji mutanen da ya koma shi yasa ko da yaushe za ka ƙarshen shi ma littafin muka tafi za ka ga waɗanda suka kashe sayyidina Ali sune dai mutanen Iraki waɗanda suka kashe sayyidina Hussein sune dai mutanen Iraki kuma su ne suke kukan cewa suna son ahlul baiti ayi an kashe an yi wa sayyidina Ali ta'addanci an kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu amma ka bi labarin a hankali yanzu kaji ko su ne suka dinga kuma yada labaran ƙarya akan sayyidina Ali kaza kaza akan wannan yakin na Nahrawan ka koma cikin musnad na Imam Ahmad a rakam na 656 ta haqiqin Ahmad Shakir kuma yace isnaduhu sahihun wa kana adadul khawarij to an gama wancan labarin adadin khawarijawa alfarajulin mutun dubu ne faqatalahum wa lam yuqtal min jaysh aliin illa arba'atun aw sab'atun min ba'd ar-riwayat ko fi ba'd ar-riwayat wato cikin khawarijawa adadin su wayin da aka kashe su dubu ne aka kashe amma a rindinar sayyidina ali adadin wa'anda aka kashe ba su wuce mutum hudu ba ko kuma mutum bakwai a wasu cikin ruwayoyi wasu ruwayoyin suka ce mutum hudu aka kashe wasu ruwayoyin kuma suka ce mutum bakwai aka kashe a duk gaba ɗaya rundunar sayyidina Ali amma a wancan bangaren an kashe ainihin wato kimanin mutum dubu ka koma cikin al-bidaya wan nihaya mujalladi na 7 shafi na 298 وكان بينهم المخدج ذو الثديه اكانوا سو خوارجاون akwai wani da ake kira al-mukhaddaj dhu thudayya shine wancan mutumin alladhi ra'ahu ali radiyallahu anhu shi wannan dhu thudayya shine wanda sayyidina ali radiyallahu anhu ya ganshi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad akhbara kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari annahu takharuju firqatun za a samu wata kungiya za ta balle ala hin ikhtilafin bainal muslimina a lokacin da aka samu sabani tsakanin musulmi to za a samu wata jama'a wata kungiya za ta balle ita ma taqatuluhum awlan daifatayn bil haqq ɗaya daga cikin kungiyoyi da suka fi gaskiya su ne za su yake su in sun fito sun ware bangare guda to wayanda za su yake su sune masu gaskiya kaga tinkan abun ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ya bada labari yace wata al'umma lokacin da aka dan samu sabanin fahimta tsakanin musulmi to za a samu wata jama'a wata kungiya za ta balle to in ta balle taqatuluhum awla ta'ifatain bil haqq ɗaya daga cikin mafiya cancantar gaskiya a bangarorin guda biyu su za su yake su wa zakara fi hadithin akhar a wani hadithin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace anna fihim dhaffu dayya a cikin su akwai wani da ake kira dhaffu dayya cikin wayanda za a yaka din akwai dhaffu dayya wannan hadithin muslim ya ruwaito shi ka duba kitabuz zakah babu dhikril khawarij babun da yazo na ambatan khawarijawa hadithi mai lamba ta 1064 da kuma hadithi mai lamba ta 148 da kuma abin da ya biyo bayan wannan hadisan ka kuma duba sahihul bukhari kitabul manaqib babu alamatin nubuwa hadithi na 3610 fasara aliyun yabhathu an shi sa lokacin da aka yi haƙin sayyidina ali yake ta bincikar akwai wannan mutumin ina yake an fahimta fil qatla a cikin wayanda aka kashe din sayyidina ali yake ta dubawa yake ta duba wannan mutumin zassu dai ya din hatta wajadahu sayyidina ali har sai da ya gano shi sai da ya ganshi da ya samu shi falan ma wajadahu yayin da ya samu shi ya ganshi sajada lillahi shukran nan take sayyidina ali ya fadi ya sujada ga Allah dan godiya id domin alima annahu alal haqq ya tabbatar yanzu akan gaskiya yake tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama wata jama'a za ta balle a cikin jama'ar nan akwai wani zuffudayya to duk wayanda suka yi aran gama da su suka kashe su sune akan gaskiya da haka sayyidina ali waye shine yayi aran gama da su da haka da bayan an gama yaki yake zagayawa yana ganin gawawwakin da aka kashe sai ya ga zuffudayya yana kallansa sai ya fadi yayi sujada yanzu waye akan gaskiya a wannan yakin Ali ibn Abi Talib al-mabhathu thalith to sai kuma mabhathi na uku ما قتل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه سيكما كشي سيدنا علي رضي الله عنه اشيكرتا سنه 40 شيكرتا 40 هجريه هذا دودو رجينجمون بي في شيكره 5 با بزي ما كاي با تو دومن انيو سيدنا عثمان تاواي ان كشي شي اشيكرتا 30 دناوا au ni kade nake da garajin kenan ko tambaya kake kai ma shekara ta 30 da nawa ina ji ana ta bude fejika za a koma duwo ba shekara ta 35 bane na'am 35 ne hal anta mutaakkid aw sai ka ƙara duba hina hada'atul umuru qalila lokacin da al'amura suka lafa kadan shine hada'atul umuru qalila lokacin da al'amura suka lafa kadan tunda kaga sayyidina ali yayi aran gama a jamal an yi fama da yakin sifin yanzu kuma gashi an gama na harawan kaga shi in ka duba gwamnatin sa duk dai bata samu nutsuwar da ya kamata a ce ta samu da za ta yi abubuwa ba duk kawai wayannan su taso ne ai faman dankwafe su dan al'umma kanta ya hade kar a samu rarrabuwa da baraka shine gogurmaya da rigimar da sayyidina ali ya ta kokarin yi to hina hada'atul umur qalilan bayan al'amura sun lafa kadan ba'da ma'arakatin nahrawan bayan yakin nahrawan bi fatratin tuqaribu sanatayn da dan lokacin da ya kusa shekara kaman kimanin shekara biyu in tadaba thalathatu min al-khawarij sai kuma wasu mutane uku suka amsa cikin khawarijawa fajitama'u bi makkata ma'ana suka amsa cewa za su hadu su tattauna da aka fajitama'u bi makkata suka hadu a garin makka wa ta'aqadu suka kulla alqawari da yarjejeniya la yaqtuluna ali ibn abi talib wa muawiyah ibn abi sufyan wa amr ibn al-as kaji su kuma su kuma mummunan kudurin da suka yi mitin akai suka yi mitin akan cewa wayannan mutane guda uku duk sune matsalar musulunci sune matsalar al'umma yanzu da aka kawo suka hadu kamata ya a kashe sayyidina ali a kashe sayyidina muawiya a kashe amr ibn al-as suna ganin an kashe wannan to aka kashe waɗannan to al'amura za su daidaita. Qalu suka ce na taqarrabu ila Allah, kaji fa ka wannan zai nuna ma hadarin mutun ya tafi akan fahimta ta kuskure. Duk wanda ya tafi akan fahimta ta kuskure kuma shi har ga Allah gani yake bin Allah yake kuma aljanna yake nema kuma taimakon addini yayi, kaji fa cewa suka yi na taqarrabu ila Allah, za mu nemi kusanci zuwa ga Allah, za mu nemi kusanci zuwa ga Allah da wata irin gagarumar ibada, wata ibada bi katil ha'ula'i thalatha, shine ta kashe waɗannan mutane guda uku. Kaji wannan kashe waɗannan mutane guda uku ibada ce, kuma ibadar ma da za a yi tawassuli da ita, a yi kamun kafa zuwa samun kusancin Allah. Wa zalika suka ce abin da yasa muka yanke wannan shawara, li yurihul ibada minhum, wai dan su hutar da bayin Allah daga waɗannan mutane guda uku. Kama yaz'umuna, a faɗar su ba, su a faɗar su kashe sayyidina Ali, kashe sayyidina Muawiya, kashe Amr ibn al-As shine zai kawo al'umma hutu, an kashe su kamar an sare ainihin wato kan matsalar. Fa qala Abdurrahman ibn Muljim, wannan mummunan tunani da wannan taɓargaza da ta'asa da suka yarjejeniya a kai, to shi barka je yanda kuma suka kasa kansu. Faqala Abdurrahman bin Muljim al-Muradi, Abdurrahman bin Muljim al-Muradi wani mutum ne fa zahidi ne kuma faqihi ne ga gudun duniya, ga fahimtar addini, ga al-Qur'ani, amma ya fahimci addini ba daidai ba, wata fahimta gurbatacciya ta shigo masa. Shi yasa zaka ga ana ta fama da boko haram, wane ne kaza haram, waye duk sai ga irin wannan. In mutum ya samu wannan matsala a kwakwalwa ya fahimci abu ba daidai ba, ku ne yake gani, ku ne batattu, zai kuma fada da ku, kuma ya kashe ku yana ganin ya bi Allah ya yi jihadi. Abdurrahman bin Muljim shine ya dauki gabara, shi zai kashe sayyidina Ali, wai kuma jihadi a jihadin ma kuma na tawassuli da wannan jihadin wajen neman samun shiga a fadar Allah subhanahu wataala. Sai ce ana li Ali bin Abi Talib, yace ni ku banni da Ali bin Abi Talib. Wa qala al-Barku at-Tamimi, akwai al-Barku at-Tamimi wato al-Hajjaj, yace ana li Muawiya, yace ni kuma na ishi Muawiya, ku banni da Muawiya. Amma Amru bin Bakr at-Tamimi, amma Amru bin Bakr at-Tamimi wanda aka fi sani da zazawaihi, shi kuma faqala sai ce ana li Amr bin al-As, shikenan mun raba kanmu, kuma fa duk a kasashe daban-daban, kuma anan duk irin wannan idea ce ta ayi timing din abu lokaci ɗaya, abu ɗaya ya faru lokaci guda. Da haka domin da suka yi sun ce za su yi abun a lokaci ɗaya, kuma a dare kaza, a ran kaza, ga watan kaza, duk suka yi wannan. Kaga lokacin ba wa wayar da za a yi communicating ba kaza ba kaza. Amr bin al-As yake cewa shi zai kashe Amr bin al-As. Wattafaqu ala an yakuna zalika, kuma ra'ayinsu da tunaninsu ya hadu, ma'ana suka hada akan cewa hakan kashe waɗannan manyan sahabbai ya kasance ba'da 17 lailatan min ramadan, bayan 27 ga watan ramadan, bayan 27 ga watan ramadan. Wa kana amru fi misra, karkamanta amru ba'da 17 afwan jazakumullahu khairan ba'da 17 lailatan min ramadan, bayan kwana 17 cikin watan ramadan, 17 ga watan ramadan kenan ko. Wa kana amrun fi misra, a lokacin shi Amr bin al-As shine gwamna a Misra. Wa Muawiya fi Sham, shi kuma sayyidina Muawiya shine gwamna a Sham. Wa Aliyun fil Kufa, shi kuma sayyidina Ali dama shine khalifan musulmi, shi kuma yana Kufa. Fa ba'ala ibn Muljim Aliyan, kuma suka tama lokacin duk gaba ɗaya za su yi amfani da lokacin fitowar waɗannan manyan sahabbai daga gidajensu zuwa sallar asuba. kowanne ya tama lokacin fitowa sallar asuba a wannan lokacin da suka abin nan duk kowa ya fito za shi masallaci to anan ake so a yi masa abin da ya kamata a yi masa ko abin da suka ce za su yi masa dan haka fata ana bin muljim aliyan ali wato abdurrahman bin muljim ya soki sayyidina ali wa huwa kharijul li salati alfajr lokacin ya fito sallar asuba bi khinjarin qad sammahu usbu'an wato da wata irin wuka wanda ya jika ta a cikin dafi satittika wasu kuma suka ce usbu'an sati guda usbu'an sai da tai kwana bakwai a cikin dafi wa qala aliyun lamma tu'in sayyidina ali lokacin da aka soke shi yaji an soke shi sai ya ce in ana shufitu fa ana hajiju wa in ana mitu faqatulahu bi yukhatibu alhasan wal husain yana yin wasiya ne ga ƴaƴansa alhasan da husain yake cewa in ana shufitu a wata ruwayar kuma yake cewa ahsibuhu bayan an kamo masa shi sai ya ce ku tsare shi an bayyana ku wa atimu ta'aman wa adibu kai wa adibu ta'ama ku bashi abinci mai dadi wa alilu firasha ku bashi katifa shimfida mai laushi fa in aish in Allah ya sa na rayu to fa afun au qisasun in Allah ya sa na rayu in ma dai in masa afuwa